그럼, dan saboda ka ta wannan abubuwan cutar da shi wannan na farko dai tawakkali ga Allah kuma ne tawakkala ga Allah fa huwa hasbu kan mutun ya kasance ya ta'allaka zuciyar shi ta ta'allaka da wannan abu yana tsoron wayannan abubuwan za a mai kaza za a mai kaza ka san wasu usuwa sai yake zama masa su ko ciwon kai ba sa yi abun gina na wannan ciwon kai dai in suka yi ciwon kai ma wani abu aka musu da abin da suka ji a jikinsu wani abu aka musu ko kuma su ba za su yi asara ba daga an musu asara to wani ya musu wani abu duka wannan abun mutum na farko zuciyar shi ya alakanta ta da Ubangiji ya san da cewa wannan abun ga duka babu wanda ke iya cutar da shi sai abin da Allah madaukaki ya rubuta mashi sannan adkar musamman na sahi da na marete da bo la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa al-hamdu ala kulli shay'in qadir so dari daga cikin fa'idodinta da annabi ya faɗa cewa ranan za a kare shi daga dukkan wani shaydani har sai ya maraita in yayi da marete Allah har zuwa sahi za a kare shi daga wani shaydani wanda zai cutar da shi kenan kai da yaqin ba jarraba ba saboda adkar ba jarraba su yaqin ne wahayi ne zo daga sama ba kama abun comprime bane wanda za ka sha tana yawa yayi amfani tana yawa ba zai amfani shi tabbas ne yana da amfani wani nazil min alquran ma huwa shifa shifa ba dawa ba shi magani ne kenan abun manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abun ga game da kula zai ce babu masta'ada masta'ida bi a'zam min huma babu wanda ya nemi tsari da wani abu wanda ya yi wa'annan surori guda biyu kula uzu bi rabbil falaq da bi rabbin nas kenan bayan sallah kana karanta kana karanta kul huwallahu ahad kana in zaka fito addu'ar da ya kamata kai daga gidanka lokacin da zaka shiga kai bismillah kai sallama abincin da zaka ci kai bismillah in kai hamdala in zaka shiga hammam abun ga makewayi ban daki kai dukkanin da kake idan ka kasance kana wayannan azkar in duka babu inda shedan zai shammace ka har ya cutar da kai kenan babu wani wanda zai iya cutar da kai da wani abu wani azkar wanda suka zo cikin sunna sun wadatar da mutum ko mutum ya yawaita ambatan Allah dan shaydan yana samun cutar da mutum ne lokacin da mutum yake cikin rafala yake cikin rafkanwa A'a magana zuciya ba a kiranta na magana hadithan nafs shi yasa a shayira ake musu inkari da suka ce Qur'ani wannan kalamun nafs ne na Allah wannan akwai wani bait na wani abun ga nasrani da suke kawo hujja da shi innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alayhi dalila wannan duka ba ne ya ce magana dole sai mutum ya hurta ta da harshen shi lokacin take zama magana shi yasa koda mutum ya kudurta wani abu a cikin zuciyar shi kamar hadisin nafs ya hudu wasu abubuwa kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam yace shedan zai zo ya tambaye mutum abun gaya akai kaza akai kaza mutum da karshe sai amantu billah abun da shikenan ya wadatar da shi wannan ba rubuta mishi idan yi mutum ya hammi da wani abu a cikin zuciyar shi bai aikata shi ba yana aikatawa shine ake abun ne bai aikata ko ya fada fada ma aikatawa ne yana a lokacin ake rubuta mishi zunubin amma in yayi mujarrad niyya abun ko kuma hadisin nafs bai aikata shi ba wannan ba a rubuta mishi wani abu yana wannan abin da ya kamata dole sai ka furta ka san yadda za ka yi ko wani guri daban wanda ba ka hanka shiga ban ɗakin sai ka yi in so ka yi wannan ba mamaki duka sai ka ajiye shi ka san da tunda ka san haka ne sai cikin gwangwani ka sa ƙasa ko leda ko mushuwar ba mamaki duka wannan duka shedan ne ke sanya hada ka ba magarba shine wanda yake dacewa da khitab na shari'a cikin addu'o'in da kake hudi bayan la'asar kana ce Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila ya dace da la'asar kai kana zancen wannan daren shi ko daren bai shigo ba kenan abun ga lokacin shi abun ga shine akwai sabani amma magana mafi inganci shine dare ba magarba shine ayo duka ba wannan zaka yi ba magarba kuma horkon dare ne da abun ga me yake sunan horkon sahiya da horkon dare duka wannan ba rubuta wa mutum bal sai a sama mutum ladan aikin kore shi abun wannan da yake da wannan da kaman da man da man hammadu sayyi'atan lam yamal kutibat lahu hasana kamila hadisin nafsu ba kama mutum da shi